أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يو ليتنم شاتر دوات رمضان شكرا تدوير دليل داربان دهولو Hijriya, wanda ya dace da goma da watan hudu shekara ta 2023 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 114. Zan mu tashi babu na 122 cikin Kitabul Azan, babu amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi la yutimmu ruku'ahu bil i'ada. Wannan baban shine zan mu tashi. Kafin mu shige shi zan mu karanta wasu daga cikin adata na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala cikin littafin shi, wanda suke gaba-gaba in zantin suke so su danyi baya-baya kala kamar Mala Ibrahim da Idris, sai ku yi baya-baya ku ƙara waccan zantin. Wa yake ta na cikin ada takin nan na nawa ne muka tsaya? Na 50 da 8. Yawwa, kenan na da 8 ne zan mu karanta yanzu. Ina 58 cikin manahij kinshi yace wa min adatihi, na daga cikin al'ada al-Imam al-Bukhari annahu kaseeran ma yadhkuru ba'da at-tarjama asaran li adna khasiya bil bab, yana ambata daga ya ambaci tarjama sai ya ambaci wani asar daga cikin abubuwan da suka tabbata daga sahabbai ko tabi'ai wanda suna kebance da wannan baban. Yace wa kaseeran min ash-shurah yaj'aluna al-asar wal ahadith dalailu lima fi at-tarjama, da yawa cikin masu sharhi suna sa wannan asar din kalkashin dalilai ne na tarjamar wannan. Fa yatuna bi takalifati li tasihil istidlal biha ala tarjama, sai su zo da azama kai wahala wajen sahaha kawai hujja da wannan tarjama. Fa in ajazu an wajhil istidlal, in sun kasa gami da bada huskar dalilin da yasa Bukhari ya kawo asar din wannan, adduhu itiradan ala sahibu sahih, sai su kilga shi su lissawa shi cewa hutona huto ne ga al-Imam al-Bukhari. والاعتراض في الحقيقه متوجه عليهم حسو لم يفهم المقصود, yace amma huto na hutokin su za amma ita ta yadda su ne ba su fahimci ba maqasudin da abinda al-Bukhari yake nihi. Wa aidan kaseeran ma yakunu, kamar tarjamar da in ya kulla tarjama a kalkashin ta sai kawo kai tsaye ya lika ta da wani asar cikin afar. Wa aidan kaseeran ma yakunu zahiru tarjama ma'anan fayahmiluna tarjama alai, yace da yawa abinda yake gani yake kasancewa zahirin tarjama yana daukan wata ma'ana sai su dauke ta akai hadisi kuma sai ki ci dacewa da su, sai wannan su yi lisan shi akan huto na huto ne a gare shi. Ma'ana dai a takaice su ne busu fahimci wannan yana buƙatar daƙaƙa tunani a cikin sha'anin. Fa kaseeran ma yaghfiluna anhu wa yudunahu itiradan, kamar yadda al-Imam Sindi ya faɗa cikin Nuruddin Sindi akan hashiya shiga Sahih al-Bukhari. Wa min adatihi, na daga cikin al'ada shi, fil galibi annahu yadhkuru shay'a kama sami'ahu jumlatan li tadammunuhu mawdhi'ud dalal al-matluba, yana ambatar Abu Bukhari kamar yadda ya ji shi dan saboda abin ya kumshi abin da yake so na dalili a cikin da yake nema a cikin gurin. Wa illam yakun baqihi maqsudan, koda sauran abubuwan bai buƙata su. Wa qad waqa li malik nahau zalika, malik ma amuwa da yana da irin wannan da dama, ya kawo dogon hadisi amma guri ɗaya yake buƙata a cikin shi, sai dai ba zai yanke shi ba saboda haka ya ji shi a tare a liƙe. Mun wuce wannan a cikin hadisan Bukhari da ya kawo na hanul akhirun al-awwalun yawmal qiyama. Babi al'ada shi 60, wa min adatihi annahu iza urida fil hadisi lafzun min alfazil qur'ani fasiruhu lil ifada, a cikin hadisi in ya anzu yazo lafazin qur'ani, lafazi na cikin ayoyin qur'ani yazo, zai fassara shi dan bada fa'ida. walahu hirsun shadidun ala zalik. Bukhari yana da kwadayi sosai akan wannan, duk in wata kalma ta zo ta Qur'ani sai ya fassara ta. Al'ada 61, wa min adatihi, na daga al'ada shi annahu yanqulu fi kulli fann min a'immati hadha al-fann, a cikin kowane fanni yana nakaltowa daga cikin shugabanni na wannan fanni. In sira ce ya dauko daga malaman sira, in tafsiri ne ya dauko daga malaman tafsiri, in lugha ce ya dauko ma'anar ga malaman lugha. Kuma wanda wannan kuma a manhajul bahas haka ake tahiya, fa yanqulu tafsiril garib min a'immatil lugha, sai dauko ta wannan kin fasara bakuwar kalma ta Qur'ani ko ta hadisi daga malaman lugha, kama Abi Ubaida da Nadar ibn Shumay da Farra da wasansu. Mafi yawancin abinda Bukhari yake kira tawa na fassara wata kalma ta hadisi daga Abi Ubaida ne yake rawaito su. Wayan qulu tafsir min Ibn Abbas, in tafsiri ne sai ciro shi daga Ibn Abbas, Hibrul Umma wa Turjuman al-Quran, da Mujahid da wasansu daga cikin malaman tafsiri na sahabbai da tabi'ai. Sai ya ciro mabahis na fiqh mafi yawanci daga al-Imam Shafi'i ne, daga Abi Ubaid da al-Imam al-Humaydi. Wa amma al-masailu al-kalamiyya, amma mafi yawancin mas'aloli na ilmu al-kalam, ma'khuzatun min al-Karabisi, Bukhari yana ciro su ne daga al-Imam al-Karabisi, wa Ibn Kullab da Ibn Kullab. Wa amma siyar wal magazi, amma sira da magazi diyawan su dake cikin sahih Bukhari, mustamiddatun min Musa ibn Uqba, diyawa an ciro su ne, ya ciro su ne daga Musa ibn Uqba da Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi, wanda su sune mutakhassisin a cikin Musa ibn Uqba da Muhammad ibn Ishaq sahibu sira, yahi ma shahara da Muhammad ibn Ishaq sahibu sira, littafin shi yana nan da sira babba ne ana tadawuli da shi. Haka Musa ibn Uqba. Wa min adatihi, na daga cikin al'ada Bukhari, annahu yura'i bara'atul ikhtitami, yana kiyaye kyakkyawa bara'a ta cikawa wajen cika kowane babu daga cikin al-Jami'u Sahih, wanda wannan mun dauke shi da jima, mun ga yadda karshen kowane babu ya maka ya kawo maka hadisin da ke ishara cewa baban an zo karshen shi. Mun yi bayani akan wannan da kawo misalai da dama. Haka nan kuma wajen budawa ma yana kiyaye budawa, kamar yadda muga ya buda da bada'il wahayi, wahayi wanda shine harkon manzo, abinda aka fara ba annabi na manzanci shine fara da wahayi, to shi ma sai fara littafin shi da wahayi. Wa min adatihi, na daga al'ada shi annahu yura'i, yana kiyayewa fi iradi kulli kitabin, wajen gangarowa ga kowane littafi daga cikin kutub na wannan littafi mai albarka, munasabatuhu bil kitabil ladzi qablahu, alaka da munasaba da baban da kitabin da ke gabanin shi, kitabu kaza cikin kutub kin gomiya 9 da 8 da yake da ko da 7 ne. Al-Imam al-Bukhari yana kokarin kiyaye kowane kitabi, ba haka karazu ba kawai ce bari in yi daga kitabu dahara, kitabu sala, kitabu zakka, kitabu sau, duka da tsari ya jairo su da kai abinda ya kiyaye. Yace wa kazalika yura'i galiban munasabati kullu babin bil babu sabi, haka in ya shiga cikin baban cikin kitabu salati, abuwab din da zai zubo suna da alaka da juna tsakanin su. Yace duk wanda ya tsananta kallo da nura mai kyau a cikin littafin shi zai fahimci wannan, kuma muna gani mu abubuwa masu yawa a ciki. Nan wannan al'adudun nashi suka kare al'ada 63 ce, wanda mai wannan littafi mai albarka ya faɗa adatul Imam al-Bukhari fi sahihihi. A gaba insha Allah kuma a cikin nafsul littahin dai zan mu ga faslun min kalamul bulaiki ne fi munasabati tartib kullu babin ladzi qablahu fi sahihil bukhari. Ya kulla al-imamul bulaiki ni sirajuddinul bulaiki ni rahimahullahu ta'ala, shi ya kawo mana ya jero mana tartibi da alaka tsakanin abuwabkin kutubkin bukhari, ya fara da kaza saboda kaza, sannan ya biyo da kaza saboda kaza, alakoki dai tsakanin kutubkin shi tun daga farko har ƙarshe, haka ya jero su a zuwa ƙarshe wanda gaba shine zan mu gani. Ya ka an kawo su a zube, kuma a can gaba akwai su a waƙe. Babu na gaba da zan mu tashi, babu na 122, babu amrin nabi allazi la yatimmu ruku'uhu bil i'ada, haka ne baban da ke bayanin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda bai cika ruku'in shi ba bil i'ada ya sake sallah. Wannan baban haka zai yi bayani. Al-Imam Zain ibn al-Munayyir yake cewa haza min at-tarajim al-khafiyya, wannan yana daga cikin tarjuma wadda take boyayya. Tarajim na al-Imam al-Bukhari kamar da Dr. Nuruddin Itri ya karkasa su kashi hudu ne, akwai tarajim al-khafiyya, akwai tarajim al-istinbadiyya, to wannan yana daga cikin tarajim al-khafiyya boyayya, wadda ma'ana alaka tsakanin hadisin da baban da aka kulla ba ka gansa a zahiri ba a boye suke a boye take ba kowa zai gane shine tarajimul khafiyya wazalika anna al-khabar lam yaka fihi bayan ma al-qasul musalli al-mazkur yace abin da yasa saboda hadisin musii'us salati ne zai kawo to wannan hadisin na musii'us sala ba a ambaci ba cewa ruku'u ne bai cika ba ba a zaro ruku'u ba aka ce ruku'u ne mutunan nan bai cika ba aka ce sake sallah lakinnahu sai dai ya ce mishi summar ka hatta tadma inna raki'an kai ruku'u haka nutsa cikin ruku'u kenan daga nan za a gane cewa annabi ya fahimci ya kalli cewa ruku'un nashi bai cika shi ba da kyau dan inda ya cika shi da kyau da annabi ya tsallake shi ya gyara mushi wasu abubuwan da ba kenan tunda cikin gyaran da annabi zai mishi har ruku'u ya ce mishi kai ruku'u haka nutsa cikin ruku'u ya nuna cewa ruku'un yana cikin abubuwan da shi mai sallan nan bai cika ba tanan Bukhari ya fahimci ya kallo cewa wannan ana iya sayo shi kalkashin cewa wanda bai cika ruku'u ba zuwa karshen abin da ya faɗa sai Ibn Hajar yake cewa qultu amma ni abin da zan ce a nan gurin cikin hadisin Rifa'a Ibn Rafi a wajen Ibn Abi Shayba cikin wannan kissa yace dakhala rajulun fa salla salatan khafifa lam yutimma ruku'aha wala sujudaha kaga nan kyarara ya huto wata hanyar hadisin yace wani mutum ya shigo yayi salla takaitatta wanda bai cika ruku'u ba bai cika sujada ba sai annabi ya umarce shi da sakewa kenan kaga nan zahiri abinda Bukhari da yake mihi yazo cikin hanyoyin hadisin ba wannan ba wata hanyar da bata cika sharadin shi ba yazo akan cewa abinda ba cika kin ba ruku'u yana ciki an ambace shi kyarara lam yutimma ruku'aha wala sujudaha bai cika ruku'un ta ba bai cika sujudar ta ba kenan tanan gurin sai zama na kyarara ne ma ba tarajimul khafiyya bace tarajim ne zahiri sai dai ta wata huska ta wata hanyoyin hadisin hadisi na 793 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Musaddad haddathana Yahya ibn Sa'id an Ubaydullah haddathani Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo annabun Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci fa dakhala rajulun fa salla nan gurin nace annan nabiya kuma nace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fasara ba haka bane malaman hadisi suna kiyaye wannan baka ce ba annan nabiya kuma kace manzan Allah ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala kau kace annabun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan shi yazo a lafazin hadisin inda aka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyaye lafuzza duk da duka sunan shi ne kuma ya cancance su amma kiyaye lafazi malaman hadisi suna kokarin shi fa dakhala rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo yayi salla summa jaa sannan yazo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mishi sallama fa qala sai yace irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai salla dan kai ba kai salla ba fa salla summa jaa yayi salla sannan ya komo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai salla kai ba kai salla ba salasan sai da aka haka so uku fa qala sai yace wallazi ba asaka bil haqq ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu gairahu ban iya wata wadda ba wannan ba fa allimni ka karantar da ni qala sai yace mishi gairahu aka ce ko gairaha gairahu ma uhsinu gairahu amma cikin abin da muka hardace na hadisi ma uhsinu gairaha qala yake cewa idza qumta ila salati fakabbir in ka tashi zuwa ga sallah kai kabbara summa qara'a ma taysara ma aka min alquran sannan ka karanta abin da ya saukakan maka na Qur'ani summar ka sannan kai ruku'u hatta tadma inna raki'an sai ka nutsu a ruku'u summar ka summar fa'a kaga nan shine mahallu shahirikin Bukhari summar fa'a sannan ka dago hatta ta atadila qa'iman sai ka daidaita a tsaye summa sujudu sannan kai sujada hatta tadma inna sajidan sai ka nutsu cikin sujada summar fa'a sannan ka dago hatta tadma inna jalisan sai ka nutsu a zamne summa sujudu sannan kai sujada hatta tadma inna sajidan he ka nutsa a sujada summa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka cikin sallarka gabaki dayan ta haka annabi alayhi salatu wassalam ya umarci wannan wanda yazo cikin ruwa shine khallad sunan shi wanda ya shigo yayi wannan sallar ibn rajab Allah masha rahama fatahul bari yake cewa wa fihi dalilun cikin hadisin nan akwai dalili ala anna man asa'a fi salati fa innahu yu'maru bi ihsani salatihi mujmalan hatta ya tabayyana annahu jahil duk wanda ya muna na sallar shi ana umarta shi cewa ya kyautata sallar shi a jumlace har sai an san cewa ya jahilce ta ne sannan sai a karantar da shi abin da ya jahilta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mishi je ka sake sallah dan ya ga abubuwan da bai iya ba wa fihi dalilun cikin shi akwai dalili akan cewa wanda ya muna na sallah cikin sallar nafila za a umarce shi da ya sake ta koda nafila ce dan malamai wasu sun tayi akan cewa wannan ban Allah nafila ce yayi wa haza ma yata'allaqu man yaqumu bi luzumin nawafil bi shuru'i wujubi i'adatiha idza afsadaha wannan kuma ya rata ga wanda suka tahi akan cewa sallar nafila idan mutun ya fara ta wajibi ne ya cika ta kuma in ya bata ta wajibi ne ya gyara ta wanda kuma suka saba ma wannan sai su busa dauka ba cewa wajibi ne gyara ta da cika ta sai su dauka cewa akan mustahabbanci ne aka ce mishi ya saki kuma cewa ya saki kin an ƙara tsananta mishi abin ne ce da cikin sha'anin sallah an ambata dalili akan cewa wajibi ala wujubut takbiri wal qira'a wajibi ne karatu da qira'a al maqsudu minhu fi hadha al bab yace abinda dai bukhari yake nihi a cikin wannan babi wujubu itmamur ruku' ya nuna mana cewa wajibi ne a cika ruku'u wa dumani na fi da nutsuwa a cikin shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa kai ruku'u sai ka nutsu cikin ruku'u shine bukhari yayi nuni zuwa ga cewa a sake kin li annahu lam yutimma ruku' dan bai cika ruku'u ba cikin hadisin bai nuni akan wannan mai da muka yi hada sai ta wata hanya daban wadda take nuna cewa ya shigo bai cika ruku'u bai cika sujada ba wanda nasa'i ya hudo ke cewa faja'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmu salatuhu wa la yadri ma yu'ibu minha annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon sallar wannan bawan Allah bai san menene zai aibata a cikin ta ba wa kad kila wasu suna cewa innal mazkur abinda aka ambata cikin hadisin rifa'a ba shi bane aka ambata cikin hadisin abi huraira dan cikin hadisin rifa'a an ambaci cewa an sarar da shi wasu mustahabbai kama al-istifta buɗe sallah da wani shi da sabanin abu hadisin abi huraira cikin shi ba a karantar da shi ba sai farallai kawai cikin kamar yadda muka gani anan kawai farallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatan mushi to amma yace mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa cika ruku'u da nutsuwa faralla ne sallah bata inganta sai da shi shi yasa tirmizi da yahudu hadisin yake cewa a sunan kin shi al-amalu ala hadha inda ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum yarawna an yuqima ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud yake cewa aiki da wannan hadisin tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo bayan sa haka aka tahi cewa wajibi ne mutun ya tsaitsaye da tsatsan shi cikin ruku'u da sujada Shafi'i da Ahmad da Ishaq suke cewa duk wanda bai tsaye da tsatsan shi ba cikin ruku'u da sujada sallar shi ba tattace haka yake cikin al-Mughnina al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tujzi'u salatul la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud sallah batta ingantuwa bata yi ba ga duk wanda bai cika bai tsaye da tsatsan shi ba cikin ruku'u da sujada wannan hadisin da yayi nuni a gare shi Abu Dawud da Hudu da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban cikin sahihin shi daga hadisin Abi Mas'ud al-Ansari daga annabi alaihi salatu wassalam Tirmidhi yake cewa hadisi ne hasanun sahih a lafazin Abi Dawud ya ce la tujzu salatul rajuli hatta yuqima zaharahu fi ar-ruku'i was-sujud sallan mutum ba zata cika ba sai ya tsaye da tsatsan shi ya tsaye da bayan shi a cikin ruku'u da sujada wa iqamatu zahar fi ar-ruku'i was-sujud huwa sukunuhu min harakatihi mutum ya tsaye da tsatsan shi kuma ana nihin ya tsaye da bayan shi kada ya rika motsi a cikin ruku'u ko cikin sujada gwargwadon nutsuwa shine mutum in ya sunkuya cikin ruku'u da dagowa ya tsaya daidai ba tare da ya girgiza ba a cikin sallar shi wasu kuma sun ce kawai daidai gwargwadon nutsuwa shine daidai gwargwadon abin da zakai tasbihi daya in kai shi cikin nutsuwa ya taka ba da wajibi Abu Hanifa ya tahi akan cewa nutsuwa ba farilla bace cikin ruku'i haka nan cikin wani abu ma dan zahirin irka u wasu jidu kawai Allah ta yi ku ruku'u ku sujada bai sanya sharadin sai an sa nutsuwa ciki ba hujja al-Imam Abu Hanifa kenan amma jumhurin malami sun tahi akan cewa umarni da ruku'u da sujada mutlaki ne Allah ya ce kawai a yi su to amma annabi ya fassara yadda za a yi su da aikin shi kuma da karantarwar shi sai a koma zuwa ga bayanin annabi alaihi salatu wassalam yadda yayi ruku'un nan da adadin ruku'un da adadin sujada kenan ta Abu Hanifa muka biya sai mu ce yin ruku'un guda hudu ma cikin sallar ba dole bane yin sujada guda biyu ma cikin sallar ba dole bane dan kawai Allah bai ambata ba ya za a yi su kenan can mujmal ne dole za a koma mufassal din a wajen annabi alaihi salatu wassalam cikin aikin shi da makamantan wannan hadisi musi'u salata hadisi ne wanda yake kumshe da dimbin fa'idodi wanda malami suna kawo su. Cikin nan Ibn Hajar yake cewa Qadi Iyad yana cewa irji da yake mishi koma kai sallah kai ba kai sallah ba. Qadi Iyad yake cewa fihi anna af'alul jahil fil ibada ala ghairi ilmin la tujzi. A cikin hadisin nan mun fahimci cewa ayyukan jahili cikin ibada ba tare da ilimi ba su wadatar ba, in yayi sallah ba ta yi ba, in yayi kaza bai yi ba, matukar da jahilci a ciki. Da yawa zan mu ga misali, mutum ya tashi zuwa aikin haji bai karanci komai ba, kawai kudin da ya zuba tashi ya tahi, to matukar ya tahi da jahilci, yayi ta da kuskure, wani abin da zai bata haji ta baci kawai, babu wani gyara, dan saboda akwai malaman da su koya mishi kin zuwa ne yayi. Wa huwa mabniun ala anna al-murad bin nafi nafilu izai wa huwa zahir. Ibn Hajar yake cewa da Annabi yake ce mishi kaje kai sallah ba kai sallah ba, a haƙi ganin ido bai yi bane, yayi amma ba ta yi bane ba, a karba bane. Yace wanda suka dauki cewa Annabi yana nihin cewa wai sallah ka bata zama kamilan la ba, kuma Annabi haike ta umarta shi da a sake, suna nihin cewa bata wadatar ba. Amma magana harko ita ta hi inganci cewa kawai sallah bata yi bane, inda cewa kamala ce Annabi bai yi ta sa shi ya sake ba har so uku, kuma dan saboda kamala kawai. Haka wasu daga cikin malaman Malikiya suka tahi, kuma muhallab ya bi su akan haka. Cikin shi akwai nazari akan cewa ai nafiyul kamal ne, fa innaka lam tusalli, nafiyul kamal ne lisalati ko nafiyul ijza, nafiyul kamal ne inji malaman Malikiya da al-Imamul Muhallab, amma ce magana su akwai nazari. Dan a magana karshe har yau tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi, kamar Annabi yana nihin cewa ya sake sallar shi akan wannan sifa da Ibn al-Munayyir aka yi nuni a cikin shi, kuma ake hujja akan cewa nutsuwa rukuni ne daga cikin rukunan sallah. Ita ce magana jumhurin malamai, malaman Hanafiya, kamar yadda muka magana sun tahi akan cewa sunna ce ba wajibi bace. Daga cikin hadisin fa'idodin da za a dauka cewa sake sallah tilas ne ga duk wanda ba sallah ba nake so, ibada ma gaba ɗaya, duk wanda ya kawo tangarda abinda zai bata ta, to dole ne ya sake ta. Wa fihi anna shuru'u fil nafila mulzam. Cikin shi mun fahimci cewa fara nafila in mutun ya shiga tilas ne ya yi da sata, sai dai wasu sun dauka cewa wannan sallar da bawan Allah ne farilla ce ba nafila ba. Duka dai cikin hanyoyin hadisin ba abin da ya nuna farilla ce ko nafila. Cikin shi mun fahimci umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ne yayi, wa husnul ta'limi bi ghairi ta'nif, kuma da kyakkyawan karantarwa ba tare da tuguna ma mutum ba. Da ya zo Annabi bai kyare shi ba, bai mishi hada ba, bai ce mishi komai ba, kawai ce aje ka sake sallar ka ba ta yi ba. Wa idahil mas'ala, kuma da huddo ma mutum mas'ala, hili wa talhisul maqasid, da takaice abinda kake so ka nuna ma mutum. Wa talabul muta'allimi min al'alimi an yu'allimahu, kuma dalibi wajibi ne ya nemi cewa malami ya karantar da shi. Wa fihi tikraru saddan, saboda hadisin cewa fa allimni, ka karantar da ni. Cikin shi akwai maimaita sallama ga maidata, wallam yakhruj al-mawdu' idha waqa'at suratu infisal, in an samu rarrabewa can harkon da bawan Allah ne, in an kama mutun sallama kuma sai ka dan gusa, kuma ka komo ka kara mishi sallama, dan da ya sallame sallah kuma zawa ya kara ma Annabi sallama, kuma da ya sallame kara zawa ma Annabi sallama. Kuma cikin shi akwai cewa tsayuwa a cikin sallah ba makasudi bace ga zatin ta, ana yin ta ne dan saboda kira'a. Cikin su akwai cewa liman shugaba ba bai zauna a cikin masallaci, kuma mutanen shi su zamana a cikin masallacin shi ma. Wa fihi taslimi lil alim, cikin shi akwai mai kauya ga malami, kuma da sallama mishi da tabbatarwa cewa kai kuskure, in ya nuna maka kai kuskure dole ka sadda, ka tabbatar da cewa eh kai kuskura. Yace bi hukumul bashariya fi jawazil khata, dan kuskure ga dan adam dukkan kowa ne. Kuma cikin shi akwai cewa farillar arwalla ba ita bace, bata takaita ba akan abin da yazo cikin qur'ani kadai, akwai abubuwan da sunna ta kara kuma dole za a amshe su. Akwai kyakkyawan ladabi da kyakkyawan halaye da kuma zama da mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iya, duka cikin nan mun fahimci wannan. Kuma cikin shi akwai mun fahimci ta'khirul bayani fil majlis lil maslaha, jinkirta bayani a cikin majlisi dan saboda wata maslaha. A yin karan harko da yayi ba daidai ba, Annabi bai gyara mishi ba a karan harko, sai da ya bar shi yayi ta biyu, yayi ta uku, dan saboda akwai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya gani a cikin sallar tashi, dan ya ga dami da menene bai iya ba in yazo ya karantar da shi su. Shi yasa ya takaita akan abubuwan da wannan mutum bai iya ba, ya nuna mishi ba dukkan abinda Annabi alaihi salatu wasallam sallah ta kumsa ba ya nuna mishi, dan ya takaita akan abinda ya gani mutunan nan bai iya ba. wasu kuma sun ce ya takaita ne akan wajibabbu da ma fa'idodi da dama wanda Ibn Hajar ya kawo su wajen safa guda da bazan mu karanto su duka ba shi ɗaya ne hadisin a cikin ababan nan sai babu na 20 babu na 123 babur du'a fi ruku'i baban dake bayanin addu'a cikin ruku'i hadisi na 794 al-imam al-bukhari ke ce haddathana habs ibn umar haddathana shu'ba an mansur an abi duha an masruq an aisha qalat take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada cikin ruku'in shi da sujada shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin ruku'in shi da sujada shi da ta kawo lafazin kana ya nuna cewa ba so ɗaya ba so biyu bane kullun ne yake yi cikin wannan hadisin akwai dalili kan hadawa tsakanin tasbihi da tahmidi da istighfar cikin ruku'u da sujada kamar yadda ya zo nan al-imamu ahmad ya huddo ta hanyar ruwaya abi ubaida abdullah ibn mas'ud daga baban shi yake cewa yayin da aka sabko izaja anasurullahi wal fatah annabi sai kasance yana yawan karanta wannan ruku'u wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli innaka anta tawwabur rahim haso uku abu ubaida bai ji ba hadisi daga baban shi sai dai ruwaya shi sahihiya ce daga gare shi al-imam ahmad ya huddo da abu dauda da ibn majah da tirmizi daga hadisin aun ibn abdullah daga abdullah dan mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza raka ahadukum idan ɗayan ku yayi ruku'u ya fada so uku subhana rabbiyal azim ka ganin umarni ne ma wazalika adnahu yace wannan shine mafi karanci wa idza sajada idan yayi sujada fali kule ce subhana rabbiyal a'la salasan shi ma so uku yace wazalika adnahu wannan shine mafi karancin shi yace duk da wannan hadisin mursal ne saboda aun ibn abdullah bai jiba daga abdullah dan mas'ud haka ahmad ibn hanbal ya fada da abu dauda da tirmizi da wasun su wa qadru bi hadha al-isnad mawqufan an rawaito shi da wannan sanadin a matsayin mawqufi ma'ana sahabin ya fada ba annabi alayhi salatu wassalam ya fada ba amma an rawaito shi ta wajen abdullah dan mas'ud a marfu'i dukkan su hanyoyin akwai magana akan sai inji ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana yawaita bayani akan ilal hadisi in ya kawo su wasu tsallake su ma muke nan saboda ibn rajab a malaman baya da suka zo ba aika mashi ba a sanin ilalul hadis wanda zai san matsayin shi shine wanda ya karanta sharhi ilalul tirmizi da yayi a cikin sahihi muslim ya inganta daga hadisin ya zo daga hadisin huzaifa yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare sai ya bude sallar da bakara ya ambaci hadisin har sai da yaje cikin ruku'u yake cewa naji yana cewa subhana rabbiyal azim ruku'un shi kuma kusai yake da tsayuwar shi sannan kuma naji ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan yi tsayuwa mai tsawo sannan yi sujada yake cewa subhana rabbiyal a'la sai kasance sujuda shi kusa take da tsayuwar shi ita ma kaga nan kyarara duk da wancan da aka kawo cewa subhana rabbiyal azim ake fada a ruku'u subhana rabbiyal a'la a sujada bayyana inganci to amma ga na sahihi muslim ya bayyana kyarara al-imamu ahmad ya huddo da abu dauda da ibn majah da ibn hibban cikin sahihin shi da hakim daga hadisin Musa ibn Ayyub al-Gafiqi daga yake cewa ammun shi ya bashi labari Iyas ibn Amir yace naji Uqba ibn Amir al-Juhani yana cewa inda aka sabko fasabbi bismi rabbikal azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sa ta cikin suratul waqi'a yace ku sa ta cikin ruku'unku kenan subhana rabbiyal azim shine ake aka cika umarnin falamma nazalat yayin da aka sabko subhana sabbihi bismi rabbikal a'la sai annabi yace ij'aluha fi sujudikum ku sa ta cikin sujada ku kenan shine subhana rabbiyal a'la Musa ya haibu ma'in ya inganta shi haka Abu Dauda ya wasaka shi da wasunsu sai dai Ibn Ma'in ya raunana ruwayar shi daga ammin shi a matsayin marfu'a Ibn Ma'in ya tahi akan cewa Musa kinnan da inda yayi ruwaya daga ammin shi in marfu'i ya ce bai yarda da ita ba a cikin sahihi Muslim ya zo daga Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya kasance yana fada cikin ruku'in shi da sujada subuhun quddusur rabbul mala'ikatu waruh subuhun quddusur rabbul mala'ikatu waruh kuma ya inganta sahihi muslim yake wannan wani zikiri ne daban ma'ana na cikin ruku'u bayan wancan haka yazo daga Aliyu ya siffanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan yayi ruku'u yana cewa Allahumma laka raka'atu bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi ya ambaci sauran hadisin shi ma wannan wani zikiri ne a cikin ruku'u haka Tirmizi ya huddo da ma'anar shi sai dai yana faɗa cewa cikin farilla yake faɗar haka. Cikin sanadin Tirmizi akwai dan rauni kadan. Al-Imam an-Nasa'i ya huddo shi ma daga zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam. Abu Dawuda ya huddo ta hadisin Auf ibn Malik yake cewa nayi tsaye tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare yayin da ya tsaya ya tsayuwa daidai gurgudan bakara. Naji cikin ruku'in shi yana cewa subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama subhana jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ibn Rajab yake cewa hadisan da suka zo cikin zikirin ruku'u masu yawa ne ambatan su zai ci mana lokaci. Magana akan hukuncin tasbihi cikin ruku'i da addu'a a cikin shi su zammi, amma tasbihi cikin ruku'u an shar'anta shi wajen malamai, jumhurin malamai. Jabir yake cewa mun kasance muna tasbihi cikin ruku'un mu da sujudan mu kuma muna tsayuwa a tsaye mu jima. Baihaqi ya huddo shi. Daliban Malik suka ce la ba asabihi babu lahi da shi. Haka yake cikin tahzibul mudawwana wala hadda lahu kuma bai da iyaka, ba a ce ba sai kai kaza. Amma jumhurin malamai suna cewa fa adnal kamal indahum salasu tasbihat, mafi karancin kamala shine tasbihi guda uku wato juz'u wahida, kuma ɗaya ma in mutun yayi ya wadatar kamar yadda Ibn Qudama kawai cikin Al-Muguni. An rawaito daga Hasan da Ibrahim cewa abinda zai wadatar shine guda uku, shine guda uku. Tana yiwa suna nihin cewa yana wadatarwa wadata ta kamala, kamar yadda Shafi'i ya fassara da wani shi daga Ibn Mas'ud can baya da ya gabata cewa zalika adnahu, ma'ana adnahu fil kamali. Haka aka rawaito daga Umar ya kasance cikin ruku'un shi da sujada shi yana yin tasbihi guda biyar, guda biyar yake yi. Hasan kuma ya kasance yana yin, ya ce attamu min zalika qadur sab'u tasbihat, cikakke mai son yayi cikakke shine ya kai har guda bakwai. Daga gare shi yake cewa sab'un afdal min salasin wa khamsin wasdun baina zalik, bakwai sun yi wanda yayi uku, amma wanda yayi biyar yayi tsaka tsakiya ne. Haka Ishaqa yake cewa yana tasbihi daga uku zuwa bakwai. Wasu jama'a suka ce ana so liman mustahabbi ne yayi guda biyar dan wanda ke bayan shi alal aqallu su samu uku. Haka Ibn al-Mubarak ya faɗa da Sufyan al-Thawri da Ishaq. Wasu daga cikin malaman Hanbaliya suka jike akwai wanda yake yin tasbihi daga biyar zuwa goma. Wasu suka ce an karhanta ga liman ya rage gami ga makarancin kamala, dan sai kasance wasu ba su samu haka nan ba, dan saboda yace ma mu su samu kyakkyawan mutaba'a a gare shi, kuma kada ya gaugawa dan sai ya haramta musu samun wannan abun nan cikakken kamala. Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Nasa'i sun huddo ta hanya Anas suke cewa ma sallaitu wara ahadin, ban yi sallah bayan wani ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake sallah shi tana kama da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan sarmayi. Suna nihin Umar ibn Abdul Aziz yace sai muka kiyaye ruku'un shi tasbihi goma ne, sujada shi tasbihi goma ne. Malamai suka ce koda mutum bai yi tasbihi cikin ruku'un shi ba ko cikin sujada shi, bai ce komai ba, kawai haka ya taso ya jima, ba wai yayi nutsuwar da aka ce, amma jimawar da yayi komai bai ce ba. Mafi yawancin malaman fuqaha'u suka ce sallar shi ta wadatar, ita ce maganar Malik da Abu Hanifa da Sauri da Shafi'i da wasunsu. Amma Ahmad a cikin zahirin mazhabin shi da Ishaqa suka ce inda gangan ya bari sallar shi ta baci, inda mantuwa ce ya dumke shi da sujudu sahau. Wannan wasu jama'a sun tayi akan cewa farilla ce bayya haduwa ko da gangan ko da mantuwa. An rawaito wata ruwaya daga Ahmad kuma ita ce maganar Dawud ibn Ali Zahiri Khattabi ita yin jayar cewa farilla ne. Hasan da Naqa'i sun rawaito abinda ke nuni akan wannan, ita ce maganar Yahya ibn Yahya da Ali ibn Dinar. Qurtubi yake cewa wa qad ta'awwala al-muta'akhiruna bi ta'wilatin ba'ida wa istadallu lahu bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wasu sun yi ta kawo tawili wanda yake sun yi nesa da daidai, yace abinda za a yi dalili akan shi wadar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hoy inna ma hiya tasbihun wa takbirun wa qira'atul qur'an, ya kwatanta tasbihin cikin ruku'u, ya kwatanta shi da kabbara, ya kwatanta shi da karatun qur'ani, ke yake nuna farilla ne. Kuma sallar kanta an kira ta da tasbihi, qur'ani yayi ta kiran sallah da tasbihi, sai yi nuni akan cewa babu sallar da za a yi babu tasbihi, da an yi ta babu tasbihi to ba sallah bace. Yace magana wajibci ita malamai suka tayi, malaman Hanbaliya kace wajibi cikin ruku'u subhana rabbiyal azim, cikin sujada subhana rabbiyal a'la, wani su bai wadatarwa. Ishaq yake cewa duk abin da yazo daga Annabi ya wadatar, dan zikiri ne da yaban Allah, kamar can baya da muka gani subuhun qudusu rabbil mala'ikati war ruh, ko shi mutun yayi, ko kuma subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam, ko su mutun yayi. yace cikin musnad ya zo daga Abizar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi tsaye wata rana da aya ɗaya yana ta maimaita ta kuma da ita yake tsayuwa da ita yake ruku'u da ita yake sujada aya ita ce in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ita Annabi ya ta maimaita daliban Shafi'i suka ce mustahab ne zo da tasbihi in ka zo da subhana rabbiyal azim kada ka ce allahumma laka raka'atu har zuwa karshen shi in ya so takaitawa to ya takaita akan subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la shi yayi mishi amma addu'a cikin ruku'u hadisin Aisha ya tabbata wanda Bukhari ya huddo shi ke nunin mustahabbancin wanda Bukhari zai kulla babu ma akan shi Malik yake cewa an karhanta ruku'u cikin ruku'u amma a sujada ana yi sai so, kafa dalili da hadisin da Annabi sauke cewa amma ruku'u fa azimu fihi rabb amma ruku'u ku girmama Allah ku yi subhana rabbiyal azim amma sujada yace ku yi kokari cikin addu'a tabbas za a karba muku wanda muslim ya huddo shi Ahmad yake cewa a wata riwaya shi yin addu'a cikin ruku'u ba ta burge ni haka cikin farilla ta sujada ta sallar farilla wasu daga daliban shi suka ce yana nihin idan liman ya tsawaita akan mamu yana ta addu'a cikin tasbihi har ya wuce iyaka cikin sahihi muslim yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid fa aksiru ad-du'a lokacin da bawa yake kusanci ga Allah shi shine lokacin da ke cikin sujada to ku yawaita addu'a kaga nan umarni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin addu'o'in da Annabi yake cikin sujada akwai Allahumma ghafirli zambi kullahu dukkahu wa jillahu awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu wanda sahihi ya ce ta inganta Annabi alaihi salatu wasallam cikin sahihi muslim yana yin ta haka Nasa'i ya huddo cewa Ibn Abbas yayi sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani dare sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ciki ya ji Annabi cikin sujada yana ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran ya ambaci hadisin da tsawon shi cikin sujada shi a musnad daga Aisha take cewa wata rana Annabi yayi sujada ji yana cewa rabbi ghafirli ma asrartu ma a'lant kaga dalile ne dake nuna ana addu'a cikin sujada har ma ga addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi daga gare ta dai take cewa naji Annabi wata rana cikin sujada shi yana cewa rabbi idi nafsi taqawaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha a cikin sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda hadisin yana musnad wannan shine abin da ya shahi addu'a cikin abin nan cikin sujada tana da muhimmanci ana so koda buƙatar mutum ya ambace ta cikin sujada amma ta nafila ba ta farilla ba
wannan kamar limamin da yake kamar yin gogo sujada misali to kuma kana da buƙatu ya da take nan ka zo sai ka kawo sai gaggauta wannan yin ko ka yi shi ma yake addu'a
cikin an kai mafi ƙarancin kamala dai da ake buƙata kai ukun ka da dan so bukata kai ta ma da gauga ne kai talhisin ta kenan wannan dole ne kuma mutun ya samu liman kin da ya san yana dan jimawa a cikin wannan dan saboda baka damar yin addu'a kai haramta maka
imam Allah ya kaushi da kuma ba da addu'a to anan yana nuna halicci ne alku ko kuma haramci ne kuma
kamar
da ya buɗe babu ya yi magana na haɗa ruku'u da sujada ya ce babu du'a a cikin
babu du'a ifin ruku'i yana nihin ya kawo maka hadisin da ke nuna ana yin tasbihi amma ba a yin roƙo ba a yin addu'a a ciki to amma ciki akwai hadisai wanda sun zo ba akan sharaɗin shi ba ba akan sharaɗin shi ba amma sun tafi akan cewa yana nihin shar'antuwar har addu'a cikin ruku'un me yasa dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ghafirli innaka antal ghafurur rahim innaka antat tawwabur rahim cikin addu'a da yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli allahumma ghafirli addu'a ce to wanda suka ta cewa har ruku'u ana addu'a har ruku'u ana addu'a suna wannan hujja da wannan yana
shi ne wannan kin da taka ta ce Aisha ta ce yana yi da cikin ruku'u da sujada
yawa nan ibnu hajar yake cewa tarajjama haza bi abwab at-tasbih wa du'a fi sujud wa saqa fi hadith al-bab fa qila al-hikmatu fi takhsis ar-ruku'i bid-du'a'i duna at-tasbih abin da yasa yake bance ruku'u da addu'a banda tasbihi tare da cewa hadisin a cikin dukan sa'ad da kai da tasbihi da addu'a yana nihin yayi nuni zuwa ga daraddi ga wanda suka ce makaruhi ne yin addu'a cikin ruku'u kamar su Malik kamar su Malik yace amma tasbihi babu sabani akan shi to Bukhari sai himmanci ya kawo addu'ar da wasu suka hana cikin ruku'u kamar sa Imam Malik da wasunsu wa hujjatul mukhalif al hadith allazi akhrajahu Muslim amma hujjar da su Malik suka tahi akan cewa ba a yin addu'a cikin ruku'u shine wanda muka gani amma ruku'u fa azmu fihi ar-rabb ruku'u ku girmama Allah amma sujada ku kokari cikin addu'a kenan anan Bukhari sai yake so yayi raddi ga wanda suka tai kan cewa cikin ruku'u ba a yin addu'a gwada kagar kai nuni yana cikin abin da nayi isharar kun mun zo baban sai na bayane shi tambaye ka ta sa wannan lekashi kenan Bukhari ya tai akan cewa ana yin addu'a ta cikin ruku'u ya kawo hadisin da ke nuna wannan babu na 123 babul qira'ati fi ruku'i was sujud baban karatu cikin ruku'u da sujada karatu cikin ruku'u da sujada yace bawwa bal bukhari ala hadha wa lam yukhrij fihi shay 124 kenan ni nan nawa ya mun kuskuren majalis sa nan gurin da ya baban ya kawo a cikin akwai kalka ha na tsallake babu ne gaban shi ma a ina ga bai ka muku shi ba babu ne wanda an bar shi babu komai a cikin shi babu qira'ati fi ruku'i was sujudi babu komai babu shi anan kusa kusa nuska kuma yiwa bai kawo shi ba yace bawwa bal bukhari ibn rajab yake cewa bukhari ya kulla babu akan wannan qira'a cikin ruku'u ya kulla babu akan wannan amma bai huddo komai ba a ciki babu hadisi a cikin wannan cikin shi akwai hadisi da dama wanda basu cika sharadin bukhari ba mafi shahara su hadisin da annabi sai yake cewa naha anil qira'ati an qira'atul qur'ani fi ruku'i was sujud annabi ya hana karanta qur'ani cikin ruku'u da sujada wanda muslim ya huddo wannan hadisin a cikin wasu ruwayoyi ya takaita akan ambatar ruku'u babu annabi ya hani game da karatu cikin ruku'u haka Malik ya rawaito shi daga Nafi'u daga Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain daga baban shi daga Aliyu haka Muslim ya huddo ta hanyar shi a cikin sanadin shi akwai sabani Muslim ya ambata nau'i guda 6 dar gudni ya ambata wanda an yi sabani akan su bai ingantar da dai ba zahirin wannan Bukhari yana nihin cewa tarkur al-ikhtilafu mu'asiran ya gani cewa hadisin akwai sabani akan shi shi yasa bai kawo shi ba yana da hanyoyi da dama ta hanyar Aliyu wai hadisin da Muslim ya huddo yake cewa annabi ya hana karatu cikin ruku'u da sujada Nasa'i ya huddo shi shi ma har zuwa Aliyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka Muslim ya huddo daga ruwaya Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad daga baban shi daga Ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude sutura wata rana man labulan kohar shi wannan sufufin khalfa abubakar mutane sun yi sahu bayan abubakar yace ya ku mutane innahu lam yabqa min busharatin nubuwa illa ru'ya salihah ku sani cewa ba abin da ya saura daga abin albushir na annabta sai mahalki na gari yara hal muslim aw tura lahu muslimi ya gani ko wani ya gane mishi alaw inni nuhitu ana qara'a alqur'ana raki'an aw sajidan ku saurara an hana ni karanta qur'ani cikin ruku'u ko sujada fa amr ruku'u fa azmu fihi ar-rabb ruku'u ku jirmama Allah subhanahu rabbiyal azim sujada ku yawaita addu'a tabbas za a amsa muku kun ganin kyarara annabi ya nuna masa habbai cewa an hana shi gami da karanta qur'ani cikin ruku'u ko sujada wanda muslim ya huddo shi amma bukhari dake bai cika sharadin shi ba bai huddo shi ba ya bar baba ma babu komai dan babu hadisin ya san cewa abin tabbatacce ne a shari'a haka ne an hana shi to amma a huska hadisi babu hadisin da ya cika sharadin shi da zai huddo sai ya bar shi haka nan mai bincike zai samu hadisin da ya dace gashi can kuma a cikin abin nan Ahmad ibn Hanbal yake cewa laysa isnaduhu bizak Ibrahim da shi da baban shi Bukhari bai huddo hadisin su ko ɗaya ba su ko suna cikin sanadin wannan mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa makaruhi ne karatun Qur'ani cikin ruku'u da sujada cikin su akwai ma wanda yace ijma'in malamai ne shin kar hanawar da aka yi makaruhi ne ko haramun ne ko kuma tsabtacewa ne sabani malamai suka yi Ibn Abdul Bar ya hikaito ijma'i akan cewa bai halitta ba karanta Qur'ani cikin ruku'u ko sujada mazhabin Shafi'i da mafi yawancin malaman shi daliban shi daliban Malik Hanbaliya sun ce makaruhi ne to kuma magana ta gaba shin sallah tana baci in mutum ya karatun Qur'ani cikin ruku'u ko sujada yace akwai huska biyu mafi yawanci sun tayi cewa sallah ba ta baci amma Shafi'iyya sun tana da wata wajahi suka ce in ya karanta Fatiha kadai sallar ta bace dan ya kara rukuni a wani gurin da ba nashi ba Fatiha ai rukuni ce amma a cikin tsayuwa ya dauko ta ya karanta ta cikin ruku'u ko ya karanta ta cikin sujada ya kara rukuni wasu jama'a suka yi rangwame cewa ana iya karanta Qur'ani cikin ruku'u da sujada dan suka ce daga Abi Darda yana karanta Baqara a cikin sujada shi Sulaiman ibn Rabi'a da Ubayd ibn Umayr da Mugira haka suka kawo Naka'i wanda sai karanta Baqara cikin sujada kan yau tashi sai Naka'i yake cewa fi man nasiya al-aya aw taraka wanda ya yammanta aya ko ya barta sai ya ambace ta cikin ruku'u cikin sallar farilla zai karanta ta cikin ruku'u Mugira yace suna ka aikata haka an tambaye a ba gami da karantu cikin ruku'u da sujada karanta Qur'ani yace na ga Ubayd ibn Umayr yana karanta Qur'ani yana cikin sallar farilla wasu sun yi rangwame cikin nafila ana iya karantawa amma banda farilla Sulaiman ibn Musa daga Nafi daga Ali yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatu cikin ruku'u da sujada cikin sallar farilla amma sallar nafila babu laihi wanda Isma'il ya huddo shi duk da sanadin shi akwai inqida'i akwai yankewa dan Nafi'u ya rawato shi ne daga Ibn Hunayn daga baban shi daga Ali kamar yadda ya gabata karshen hadisin mai yiwa mudaraj idraji ne Sulaiman ibn Musa an yi sabani akan ingancin shi haka zo cikin tahzibul kamal akan malami sun yi maganganu akan shi to kun ga kuna ku da nuska ku da ba a kawo ba babu qira'ati fi ruku'i was sujudi da duk za a haramta muku yin wannan fa'idodin da suke cikin wannan baba yawa akwai wannan magana in ya kasance cikin wannan kin akwai addu'a wannan ana yi amma abinda aka hiso malamai suka ce ana so mutun ya juya mata salo aya ta zamana ba aya bace ta yadda zai samu damar ta huta daga kasancewa ta aya kamar misalan cikin rabbana atina fid dunya hasanatan sai ce allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan ko kuma kaw allahumma atina fid dunya hasanatan kun fil akhirati hasan rabbana la tuzigh qulubana ba'da allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kenan sai kasance ya mata jon ta huta daga zancan ba aya bace kuma ta biya mishi buƙatar shi ta addu'a inda wasu sun tayi akan cewa ya halitta babu na 124 shine akwai a wajen ku ko babu ma yaqulu al-imamu man khalfahu idza raka'a idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i babun abinda liman yake fada da wanda ke bayan shi in ya dago kanshi daga ruku'u shi me zai fada su ma me za su fada hadisi na 798 al-imamu yake cewa haddathana adam haddathana ibn abi zayb an sa'id al-maqburi an abi huraira yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu annabi ya kasance idan yace sami Allahu liman hamidahu yace allahumma rabbana wa lakal hamdu wa kana nabi idza raka'a sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idan yayi ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir in ya dago kanshi haka nan kabbara yake wa idza qama min as-sajdatayn in ya taso daga sujada guda biyu shi ma sai ce Allahu akbar ibn rajab yake cewa bukhari ya huddo hadisin nan abin da ya gabata cikin babu takbir idza qama min as-sujudi daga hadisin Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami Allahu liman hamiduhu lokacin da ya dago tsatsan shi daga ruku'u yana tsaye kuma bayan yayi tsaye sai ya ce rabbana lakal hamdu kenan daga tasawo shi yana dago tasawa daga ruku'u yake fara cewa sami Allahu liman hamiduhu ita kuma ta kare a tsaye yana kare tsayuwa rabbana lakal hamdu a tsaye sak zai fade ta a tsaye zai fade ta yace sai ya bayyana anan gurin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu cikin halin dagowar shi daga ruku'u kuma in ya dago yayi tsaye tsayuwar shi ta tabbata sai ya ce rabbana lakal hamdu a cikin ruwaya ta Sa'id ibn Maqburi daga Abi Huraira wanda an huddo ta a wannan baban cewa yana cewa sami Allahu liman hamidahu allahumma rabbana wa lakal hamdu abinda yake nihi anan ya sadar da su ba tare da rarrabewa tsakanin su ba abinda yake a halin dagowa da tabita halin tsayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda umarci ma musu ce rabbana wa lakal hamdu haka liman in yace sami Allahu liman hamiduhu zasu fada wannan sai ya nuni dukan su cewa ma mu da liman suna tarayya wajen fadar rabbana wa lakal hamdu dukan su kowa yana fada sai dai suka ce innal mamumu shi ma mu zai ce sami Allahu liman hamiduhu kal imami shi ma yaqulu innahu yaqulu fi hal rafi shi ma zai fade ta lokacin da zai dago idan ya daidaita ce rabbana wa lakal hamdu kal imami kamar yadda liman yake sabanin abinda muka sani a malikiya wasu suna liman zai ce sami Allahu liman hamiduhu ma musu ce rabbana walakal hamdu kadai to wannan hadisin yana nunin cewa kowansu zai hadu kowaccen kuma daga cikin wanda suka ce zai takaita akan tahmidi shi ma mu ya takaita kaucewa rabbana walakal hamdu cikin halin dagowar shi duk da sabanin zai zo anan kusa insha Allahu je ibn rajab magana zai ta zo nan ba gurin yin ta bane fadar shi da yake cewa annabi ya kasance idan zai dago daga ruku'u haka in zai yi ruku'u yana kabbara yana nuni akan cewa annabi yana yin kabbara lokacin da zai dago daga ruku'u bai haƙi ya dauke shi akan cewa abinda ake nihi shine idan yayi nihin dago kanshi daga ruku'u haka nan idan yayi nihin ya dago daga sujada a lokacin ne yake da zai sujada dagowa daga sujada wai hattamilu yana dauka ya kasance muradin shi idza kana rafa'a ra'sahu min sujudi kabbara in ya dago kan nashi ne gaba ɗaya da yake in kabbara fa innahu qad zakara qabla zalika ma yaqulu dan ya ambaci abin da yake fada in ya dago kan shi daga ruku'u shine allahumma rabbana lakal hamdu sannan bayan shi ya ambaci cewa in ya dago daga sujada ita ce kabbara yanzu zan mu takaita abinda muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu daukin sarki yayi mana gafara